ko shirin namu na mata yau ba kwa cinwa aka samu zaki ga mana sunanki sai ki dan ba mu labarin ki a takaice.
Da farko dai sunana Maryam Abdulkadir. An haife ni a Korea ka sai Kankarofi dake cikin karamar hukumar Binni. Na girma a Didima dake karamar hukumar Kumbosu wato gidan su kenan. Na yi makarantar primary dina a Gandun Albasa Special Primary School na kammala shekarar 1991 inda na wuce zuwa makarantar secondary Government Girls Secondary School Jogana. A Jogana na yi JS1 na yi JS2 daga nan kuma dai na samu transfer zuwa Government Girls Arabic Secondary School da ke garin Dambatta.
Bayan na gama sai na wuce zuwa Jogana Government Girls Secondary School. Wani course aka karanta a makaranta? Shin abinda kika so ki karanta shi kika samu a jami'a? Eh to. A gaskiya abinda na so na karanta a jami'a ba shi na samu ba. Domin tun da na taso Allah ya yi ni ina son aikin jarida. Dan haka da na tashi cike da DE form ina ma sai na abinnan sai na ciki mass communication shine zabi na na farko yayin da political science ya kasance zabi na na biyu amma cikin ikon Allah kuma gaba ɗaya ban samu ko ɗaya daga ciki ba sai suka bani special education na so in canza course din Allah dai bai baba ban yi nasara ba haka dai na karɓi course din kuma cikin ikon Allah shekara ta farko kamin shekara na biyu sai naji kawai na fara developing interest akan karatun sai naji ina course din ma ta san kodi yaushe ma dai ana cewa idan mutum zai yi addu'a ya nemi zaɓin Allah to ni kawai sai na yarda cewa zaɓin Allah ne dai Allah ya yi min dan na ji daɗin course in special education fiye da yadda kike tunani to na yi graduation da special education shine ainihin abin da na karanta a jami'a. A yayin da ke karatu wani irin ƙalubale kika fuskanta?
Ai wato baraka na fuskanci ƙalubale yawa bayan din ce kin ga farko dai na fara karatun na yi kasina bayan da aure single sannan kuma na zo na samu admission a Bayero din shi ma dai ban yi aure ba dan first year ina bani da aure to bayan mun gama exams din mu na mun gama first semester kamin dawo a sake mu zo next session da za mu shiga rubutu a lokacin ne aure to tun daga lokacin ne kuma sai na ji kamar komi a duniyar ma dai ya canza mu dan cikin ikon Allah bayan ni auren ban dade ba wani dadewa ne sosai ba cikin ikon Allah sai na samu rabudi to kuma sai ya zo min da laulayi haka ne ta fama da dalura dan ne wajen wata hudu ma har ta kai ni ma da kamar kwanciya ma irin kamar sai da na koma gida kusan wata na hudu ina dai kwance ga nan dai to wannan abin ya dan taba karatu na kadan to bayan na dawo kuma ba haka dai muka rarrafa muka gama level 2 duk da zamu gama level 2 din shi ne kuma na haihu to bayan na haihu shi ma still da sai da abubuwan duk suna ƙara cicciku irin to dai na ga dai rabanci ne dai irin nawa a haka dai ne ta rarrafawa wata ran ji kamar ma an hakura da karatun yau da daɗi dai gobe ba daɗi irin sa assignment din nan su zo kin san mu kuma a lokacin irin assignment din mu da yake zuwa ba wai irin kamar ne yanzu bane da zaki ga gashi nan haka easy access to internet zaki google ko wani abubuwa mu a lokacin mu idan aka ba mu assignment din har sai ki ga an deadline din sai zo ya same ku ba ku gama hada wai ma material din ma baki samu ba ko ki je library ki gani littafin babu su haka ba su da ba a yarwace ta ba material din da ake samu ki assignment din da su ko kuma unfortunately in kin samu littafin sai ki tada a cire wannan page din ko kuma haka da incomplete document in kika je zaki samu a cikin library din abubuwa dai matsaloli da dama ki gani clash na abubuwa wannan da wannan sai wannan da wannan sai wannan karatun dai to ni dai kamar lokacin sai na ji kamar ma ni in hakura wallahi Allah cikin ikon shi kuma da gudunmuwar mai gidana dan na sha atentin cikin alici to idan kika aje karatun yanzu duk effortin da kike making a baya kenan ya tashi in ban ya tashi a banza don ki kawai ki karasa irin dai haka dai words of encouragement daga gare shi gaskiya sun taimaka min sosai dan yayi sacrificing abubuwa da dama wallahi. da aka fara aiki kuma yaya ake gwagwarmaya a wajen aiki ganin ga kin mace kuma macen aure
challenges din da ke cikin aiki ba su da yawa kamar a cikin lokacin da mutum yake karatu saboda a aiki akwai kamar satin mutunci ne kamar akwai wani dan yanci wanda ba za ka same shi ba a lokacin da kake karatu
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria